أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باين هكا ني من سلم تا دين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى غوديا irin ni'imomin da yayi mana ya kara hada mu a wannan masallaci na al-ihsan, masallacin da ke Muhammad Ebenu Hotura GRA a Kanan Dabo. A wannan yammaci mai albarka, yammaci na ranar Juma'a wanda ya kama 10 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine yazo daidai da 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 10 ga watan Ramadan, amma sai mun waiwayi shekara ta 648 daga hijira, wanda shine yayi daidai da shekara ta 1250 ta miladiya, musulmi suka ci gagaruman nasara a ƙarƙashin jagorancin wata mata, mace ta farko da ta fara zama sarki a tarihin addinin musulunci, matar al-Maliku Salih, wacce ake kira da Shajaratu Dur, ta ci nasara a wannan yaƙi gagarumi wanda ta jagoranci al'ummar musulmi suka gwabza yaƙi da 'yan Kurose a wani wuri da ake ce da shi Al-Mansura, wanda wannan mace mai kamar maza ta jagoranci al'ummar musulmi ta yanda suka ci nasara a kan Luwes na 9, wani hatsabibin ɗan Kurose wanda ya fitini duniyar musulunci a wa'ancan shekaru, wanda ya sa kwalafuci sai ya ƙwato Baitul Maqdis da ke hannun musulmi, wannan ta sa ya taho har izuwa ƙasar Misra, har wani wuri da ake ce da shi Mansura. A nan wurin aka yi wannan yaƙi, wannan mace ta jagoranci al'ummar musulmi, kuma musulmi suka kashe mutane da yawa daga cikin waɗannan 'yan Kurose. Shi kuma Luwes na 9 aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi. Lalle haƙiƙa Shajaratu Durri ko Shajaru Dur tana ɗaya daga cikin mata fitattu a tarihin addinin musulunci, wacce ta zama mace tamkar maza kallabi tsakanin rawuna, wanda sunanta shine Shajaratu Durri ko Shajaru Durri babu ta ɗin, wanda an yi mata laƙabi da Ismatu Din saboda lokacin da ta zo lokacin mamalik, duk wani sarki wanda karansa ya kai tsaiko to sai ya raba wa sunansa Din, shine zaka ji ana irin su Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Imaduddin Zanki, Izzuddin Aibak, Asududdin Aqda'i, Farusuddin, haka zai zaka ta jin Rukunuddin, Nasiruddin, Shamsuddin, waye din, haka wannan din din ya yawa a wancan lokaci. To ita ma sai ta kalli wannan yanayi, ita ma ake ce da ita Ismatu Din, ma'ana mai katanga mai riko da addini, Ummu Khalil, uwar Khalil, wanda asalinta 'yar Kawarizmiya ce, ƙabilar Kawarizm wanda suke wajejen nahiyar kasar India a can cikin Asiya, wanda asalinta ba wai ya bace baiwa ce. Sultan Saleh Najmuddin Ayyub sarkin Misra shine ya saye ta, kuma daga nan sai ta samu matsayi a wurinsa har ma ya kaunace ta, yaji duk duniya ya mace a kanta, ba wacce yake so kamar ita. Fa ataqaha wa tazawwajaha, wannan ta sa sai ya yanta ta a matsayinta na baiwa, sannan kuma ya aure ta, ta zama cikakkiyar mace, matarsa ta aure ta sunna. Wanda malamai sukan siffanta shajaratul dur da suna mai girma a tarihin addinin Musulunci. In shi ita an ta kula shaja'a, in kaga dama da an ce ma shajaratul dur sai ka ce ga wata sadaukiya nan jarumta ta zo. Wa in shi ita alfidina, in kaga dama da an ce ma shajaratul dur sai ka ce ga kaifin hankali nan da wayo da dabara. Wa in shi ita alghadab, in kaga dama kuma da an ce ma shajaratul dur sai ka ce ga fushi nan ya bayyana. Wa in shi ita algadam, in kaga dama kuma ka ce ga wata macuciya nan, wata mayaudariya nan, wata mai ha'inci nan ta bayyana. Kullu haza yajma'u fi hadhihi almar'a, dukkan wannan abin da na faɗa ya tattaru a wannan mata. Shi isa babban malamin tarihin addinin Musulunci, wanda yawanci zaka ji taskar tarihi tana yawan ɗebo maganganunsa in tana bayanin tarihin taurarin Musulunci, shi ma bai yi buruz ba a littafinsa, sai da yi magana a kan shajaratul durri saboda tasirinta. Yake cewa kanat shajarar durri, sai shi ya kira ta da shajarar dur, shi sa ana ce mata shajaratul dur, bishiyar dur ko bishiyoyin dur. In ka cire ta shi ne jam'i shajaru kenan. Sai ce kanat shajarul durri bari atal jamali, sai ce shajaratul durri tana da matukar kyau, irin matayen nan ne masu kyau kware da gaske, tana da zalla kyau. Sai ce me zatu ra'ayin wa daha'in wa aqlin, kuma tana da ra'ayi, ba irin matan nan ne da kake take su ba in kana auren su. Mace ce mai ra'ayi, mai dabara, mai hankali. Shi yasa akwai irin matan da ko gwamna ne kai ko shugaban kasa ba ka iya danne su, dole sai ka ji motsin su, sai sun yi duriya, sai an dinga mulkin da su. To irin su shajarul durri ne, saboda suna da hankali, suna da wayo, suna da kazar-kazar. Akwai kuma matan da duk yanda kai da su ka ciccuba su, su zama face lady, su zama kaza, ba za su iya ba, saboda ba su da wannan qualities din, ba su da wannan halayya da zai wannan. Wannan falala sai Allah yake ba wasu matan. To irin shajaratul durri kenan. Yace wa nalat min as-sa'adati, shajarul durri ta samu jin dadi da walwala, ma lam yanilha ahadun min nisa'i zamaniha, abinda wata mace ta zamanin ta bata ba samu ba. Ta zama face lady, ta zama mace mai cikakken iko, wacce take juye mijinta, shi ma mijinta mijin gwaggwa ne, yanda ta ga dama haka take juya Najmuddin Saleh a matsayinsa na halifar musulmi. Shi yasa ya faɗi wannan, ta samu abinda ba duk mata ne suka kasance na zamaninta ba. Wa kana al-malik as-salih yuhibbuha, shi kuma al-malik as-salih ya kasance yana kaunarta, yana santa, sannan me wa ya'tamidu alaiha, kuma yana dogara da ita, ya bata abinda ta riga ta wuce abinda ya kamata ta yi. Shi yasa kuma sai ta yi inda ta ga dama, sai inda Allah ma ya sa tana da kishi na addini, amma ya kasance mai wa ya'tamidu alaiha, yana dogara a kanta, sai abinda ta tsara. Ita za ta tsara a ba wani kaza, a sa wani a wuri kaza, a yi kuri kaza, haka ta kasance ta shigo masa mulkinsa. Walamma tuwfi ala dimyat, lokacin sai ya tafi wani yaƙi, lokacin da Louis na tare ya taho, an ce sai ya tura wasu dakarunsa a je wani gari da ake ce da shi Dimyat a ƙasar Misr, a ƙasar Masar, Misr kenan. To lokacin da ya tafi nan shi Najmuddin Ayyub, a nan Allah sai masa rasuwa. Sai ce lokacin da ya je Dimyat, walamma tuwfi ala Dimyat, yayin da ya rasu a garin Dumiyat aka fata mautu da yake gogaggiyar a nan gogewar shajarar durse ta bayyana domin da wata ce sai zuciyar ta sai ta karye sai ta fasa ihu cewa Allah ya yi wa halifa rasuwa to kowa da dakaru da kowa jikin kowa mutuwa zai amma da yake ta iya fulana ta san mulki sai ta boye mutuwarsa wa kanatil umara'u in ji dai ina hayyau ina karanta ma maganar Imam Zahabi ne sarakuna sun kasance wal kasiyatu da ƴan majalisu wayanda suke masu iko masu madafan iko da sarakuna yahtarimunaha suna girmama ta sun san sha'aninta wayudiunaha kuma su ne mata biyayya wa mallakuha alaihim ayyaman to bayan da aka zo sai aka gwabza yakin Dumyada sai aka ci nasara to a lokacin shikenan sai suka dora ta mulki a gare su na ƴan kwanaki wata saldanat hakanan sai ta dare mulki ta zama ita ce sarauniya wa kutibalaha alal manabir da al'adar da ake a lokacin dauloli na Bani al-Abbas da Bani Umayya da sarakunan musulunci alamar da take nuna gari yana wa sarki biyayya ko halifa biyayya shine idan malamai suka hawo kan munbari ayi masa addu'a a ce wani ambace shi a munbari Allah ya kare sarki wani Allah ya kaza ambace shi a munbari to shi yake nuna cewa wannan garin wannan sarkin ne da haka ake yi wanda wannan shine abinda Imam Zahabi ya faɗa dangane da wannan mata to bayan da Salahuddin al-Ayyubi ya mutu zan dan dawo ma kaɗan baya domin ka fahimci tarihin yaƙin Mansura da kuma yama aka yi mace ta zo kawai ta mulki al'ummar musulmi a karon farko bayan da Salahuddin al-Ayyubi ya mutu wanda ya kwato birnin Qudus sai daularsa wacce daula ce mai girman gaske sai ta rarrabu sai ta karkasu tsakanin makusantansa ƴan uwansa kenan da ƴaƴayansa sai aka yi mata ayaga aka kekketa ta kamar yanda yau zaka dinga jin masarautu tsofaffin masarautu zamani ya ce su ana kekketa su ka je masarauta a Kano ka ji an kekketa ta ka je Yobe ka ji masarauta an kekketa ta ka tafi Zamfara ko Sokoto ka ji an kekketa ta ka je Adamawa ka ji an gudutsira ta to dama zamani haka yake to shi ma duk karfin daula ta Salahuddin al-Ayyubi bayan da ya rasu sai aka kekketa daulolinsa don haka sai suka dinga kuma rikici tsakaninsu a Misra da Sham dama nan ne inda Salahuddin al-Ayyubi ya tattara a matsayin masarautarsa shine Misra da Sham Egypt da Syria da garuruwan da suke gefaninsu a shekara ta 641 daga hijira sai An-Nasir Dawud shine sarkin Jordan da Qudus inda Baitul Maqdis take sai ya rikici suka samu sabani da As-Salihu Isma'il shi kuma shine sarkin Syria Damash sai waɗannan mutum biyu sai suka yi rikici kuma tare da Al-Malik As-Salih da shi mujin shajaratul Dur Najmuddin Ayyub shi kuma shine sarkin Misra kaji Jordan da Baitul Maqdis tana karkashin Nasir Dawud sai kuma Damashq cikin Syria kenan tana karkashin Salih Isma'il sai kuma Misra tana karkashin Najmuddin Ayyub kada ka ce wai a lokacin fa akwai bagada da sana nan amma sarakunan bagada da ba su da wani tasiri ba wani abu da suke iya tsinanawa a duniyar musulmi balantana a duniya gaba daya waɗannan sarakunan sun fi su tasiri to a lokacin sai waɗannan mutum biyu Nasir Dawud da As-Salih Isma'il abun kunya abun bakin ciki sai suka nemi taimakon kiristoci domin su dankwafe dan uwansu Najmuddin Ayyub sarkin Misra mujin shajaratul Dur dan haka sai kiristocin na wancan lokacin suka yi muwafaka da su akan cewa in sun taimaka musu sun kwace Misra su kuma suna so su ba su birnin Qudus wa iyaz billahi haka fa sarakunan suka kasance su hada kai da kiristoci a yaƙi ƴan uwansu musulmi akan mulki wannan birni mai dumbun tarihi wanda Salahuddin al-Ayyubi ya kwato shi a wurin ƴan kurusai wai su dawo da ƴan kurusai wannan birnin a kan su yaƙi ɗan uwansu. To wannan ta sa aka yaƙi rundunar kiristocin nan da haɗakar wa'incan mutum biyun, maciya amana da kuma rundunar najimin dinin ayyub, suka haɗu a zirin Gaza. Gaza ɗin nan ba wai tun yanzu ake rikici a wurin ba, dama wuri ne na rikici. Don haka aka yi yaƙi da faɗa tsakaninsu, wanda Allah ya ba wa jagororin musulmi najimin dinin ayyub ya tarwatsa wa'incan ha'inan da wa'incan kiristocin. Allah ya ba shi nasara, don haka a lokacin da ya ci nasara a kansu, sai da ya tarwatsa nasara ya kashe mutum 30,000. Shi sa ma malaman tarihi suke ce wannan ita ce yaƙin Hiddin ta biyu. Akwai yaƙin Hiddin da aka yi wanda Salahuddin ya yi, ya ƙwato birnin Qudus, sai aka ce to wannan shi ne na biyun wannan yaƙin. Don haka suka ci gaba da yaƙi har sai da ya je Sham. To sai mutanen Sham, dama talakawan, abin ya dame su, sai suka ga cewa abin da shi wancan As-Salih Isma'ila ya yi na haɗa baki da kiristoci bai wa talakawan garin dadi ba, sai suka yi bore, suka kore shi. Don haka a lokacin sai Allah ya ba wa Najimuddin Ayyub dama sai ya shigo Damashq. To daga sannan ne sai shi ma ya haɗa birni biyu, kamar yadda Salahuddin Ayyubi ya haɗa Siriya, Sham da kuma Misira, shi ma haka ya yi, ya kuma kori ainihin kiristoci 'yan kurusai daga birnin Qudus. To a nan tarihin ka na Qudus zai ƙara dawa, tarihin da na baka na Baitul Maqdis, a nan wata gaba mai muhimmanci za ta dawo, ka fahimce ta. Wannan tarwatsawar da Najimuddin ya yi wancan taron dangin da wancan ha'inan wanda suka gayyato 'yan kurusai domin wai a ba su Baitul Maqdis, to da shi Najimuddin Ayyub ya yi yunƙuri ya tisa su har sai da ya je Baitul Maqdis, shi ne ya kori kiristoci gaba ɗaya daga Baitul Maqdis, wanda wannan shi ne ƙarshen samuwar kiristoci. Har sai da Ingila ta zo ta yi mulkin mallaka ta shiga Filistine a shekarar 1917, a yan fahimci tarihin yanzu, da duk yana hannun musulmi. Sai 1917 sai Ingila sai ta zo, lokacin daular ta Usmaniya, sai ta kwace Baitul Maqdis. Don haka wannan dai za mu ga cewa Najimuddin Ayyub ya dawo da waccan dauloli da suka rabe bayan mutuwar Salahuddin Ayyubi. To a shekara ta 1248 ta miladiya, sai wani hatsabibin sarki, wanda na faɗe shi a farko, da ake cewa da shi Louis na tara, sarkin Faransa, wanda suke masa lakabi da Al-Malikut Taqi, sarki mai tsoron Allah, sai ya motso izuwa Misra. Ya an ce ya samu sa albarkar Papa Roma na zamaninsa a kan ya je ya mamaye birnin Qudus, ya dawo da birnin Qudus bayan da Salahuddin Ayyubi ya kwace shi. Da haka shi ne ya je garin Dumiyat, ya cinye Dumiyat, daga shi ne sai to garin Mansura. To a lokacin shi ne sai Najimuddin Ayyub Al-Malikus Salih, kaga ne masa lakabi Al-Malikus Salih, sarki salihi, sai ya taho da rundunarsa. To shi ne aka fara wannan yaƙi na Mansura. To cikin ikon Allah shi ne Allah sai ya masa rasuwa ana daidai wannan yaƙin. To a daidai wannan lokacin ne sai Shajaratu Durri, wannan mace mai kaman maza, sai ta motsa, sai ta yi wasu abubuwa kamar haka. Na ɗaya, fa'amarat at-tibba bi ikfa'il kabar, sai ta ce likitoci su ɓoye labarin mutuwar sarkin. Na biyu, arsalat tastadi'i waliyal ahadi, turan sha, sai ta kira ta aike, akwai ɗan shi na Najimuddin, ba ta so kanta ba, sai ta ce aje a kira shi, yana can wani gari can ba a ainihin inda take Misra ba, yana can gabanin Sham, sai ta ce a kira shi ya zo ya karbi mulkin mahaifinsa, ya gaji mahaifinsa wanda yana can garin Musal, Musal ɗin kuma a Siriya yake. Na uku, sai bata ja ta tsaya ba, sai ta ci gaba da wannan yakin a bisa jagorancinta. Na hudu, sai Allah ya bata nasara, sai ta ci nasara akan sarkin Faransa Louis na tara da rundunarsa mai tarin yawa. Na biyar, an zo mata da wannan sarki Louis a matsayin fursunan yaƙi sai ta kunne shi a wani kurkuku da ke garin Mansura din. Na biyar, sai shi wannan sarki sai ya shirya deal da ita cewa zai ba ta kuɗi masu ɗumbin yawa ta sake shi kada ta kashe shi. To sai ta yi muwafaka a kan wannan, amma ta ce wannan kuɗin da ya faɗa ya ba da rabi tukun, in ya ba da rabi sai a sake shi, in ya so idan ya koma gida sai ya ba da rabin. To daga nan ne Louis Nasar sai aka sake shi, ya ba da rabin wannan kuɗi, sai ya koma garin Akka, bai koma Faransa ba, sai ya makale a wani gari kusa da Lubnan da yake je da shi Akka, kuma bai je wannan gari na Akka ba har sai da ya warware alƙawarin. Dama Allah ya gaya mana innahum la aymana lahum, za ku ji muna gaya muku irin wannan abubuwan da yawa a wurare da yawa, za a yi alƙawari da su amma sai su saba. Allah dama ya gaya mana innahum la aymana lahum, ba su da alƙawari, su haka suke. Da haka lokacin sai fara shirya runduna ta kurusi domin dai ya dawo da Baitul Maqdis, ya nemi taimako daga wasu gurɓatattun musulmi wanda suke da mummunar aƙida da ake ce da su hashashiyin, wanda ana danganta su ga shi'anci, amma muguwar shi'a suke, baƙar shi'a su ake ce da su hashashiyin na al-Isma'iliya, wanda dama maƙiya ne na daula ta Bani al-Abbas. Sai ya nemi taimakonsu, sai suka taimake shi, sannan kuma ya ƙara neman taimakon Mughal, domin lokacin Mughal sun fara shigowa garuruwan musulmi nan ma sai ce a zo a yi wani maja, a yi wani taron dangi tsakanin Hashashiyuna da su ‘yan Kurusai da kuma Mughal, don dai a ƙwato Baitul Maqdis, a fafari musulmi, a tarwatsa musulunci da musulmi. Ka ji mugun kaidin da suke, kuma kullum haka suke. To amma su Mughal saboda suna can suna rikicinsu na cikin gida, sai wannan bai ba su dama sun amsa kiransa ba. Da haka fa arsala ila al-baba, sai ya aika wa fafaroma, lakinnahu kana mashghulan fi hamlatin diddil malikur rum. To sai dai bai ci sa'a ba, shi ma fafaroma daidai wannan lokacin yana nan yana shirye wata runduna ne zai kai wa sarkin Rum hari. To shi sa sai Louis sai ya zauna yana shiri har sai da shekara hudu a wannan wuri na Akka, yana shirin yanda zai kai hari Baitul Maqdis, kasa ba su hakura. Da haka to a lokacin ita kuma Shajaratul Durr sai ta karbi mulkin daula ta Ayyubiyin da ke Misra. Lokacin sai ɗan kuma shi na Jumuddin Ayyub sai ya dawo, shi ne turansa, sai ta miƙa masa hukuncin mahaifinsa. To shi abin da ya fara yi, shi da ya zo sai ya yi tsaurin kai, babansa ya dasa wasu yara, su ne ‘yan gani kashininsa, su ne mataimakansa, wasu mutum hudu da kuma bayi da yawa a ƙarƙashinsa da ake ce da su mamalik bayi. Na ɗaya akwai Asaduddin Aqda'i, akwai na biyu Rukunuddin Bibars, na uku akwai Saifuddin Qutus, na huɗu akwai Izziddin Aibak, ta biyar akwai kuma Ismatuddin Shajaratuddur. To kaji wannan su ne fulogan babansa da su aka dinga yin yaƙi. To shi da turan sha ya zo sai ya canja tunani, sai ce wa'annan fulogan na mahaifinsa da ma bulo injin, ka san a cikin fulogan mutum akwai bulo inji, ita ce Shajaratuddur, ita ce bulo injin. Sai ce duk sai ya yi maganinsu, sai ya kaɗe su ya danne su, har ma ya latsa Shajaratuddur ya ce kai dakata, wa'annan gwalagwalan da nake gani ke dawo da su na Baitul Mal ne, dan ke babana ya mace a kanki yana ƙaunarki, wannan shi ta shafa ba ni ba, ni a wajena ba ke da kima domin baki kika haife ni ba, abin da ya fara gaya mata kenan. To da wa'annan ‘yan mamalis suka ga haka, su biyar sai suka yi mitin, suka ce wannan yaron in ba mu taka masa burki ba zai sai ya ga bayanmu. Shi ne suka ce manya ka tuni turan sha, a cikin kowa zai kashe shi, shi ne Rukunuddin Bibars ya ce wa ana. Shi ne sai ya je, an ce sai suka yi masa tarko a fadarsa, yanda dai ake juyin mulki a yau, suka shirya za su yi masa juyin mulki, kuma za su yi blood coup ne, ma'ana coup wanda ake zubar da jini. Da haka da ya ankara sai ya haye wani burji, an ce yana da wani dogon gini wanda aka sassaka masa shi na katako, sai ya je ya haye wannan dogon burjin ya gudu. To amma da yake ko dai su bar shi ne su mutu ko su kashe jinsu rayu shine sai suka kone shi wa iyazu billah kaji yanda ake rikici akan mulki kuma kowa yana kilimin wai musulmi yake to a lokacin ne mamalik suka kashe wannan toran sha kuma a lokacin sai suka ga to waye sai shajaratul dur sai ta wuf kafin akara sai ta ƙara darewa kujerar mulki ta ci gaba da umarni da hani wanda wannan ne abin da ya faru ta ci gaba da yi har al'amura suka zama cewa aka yadda mata ita ce mace to a tarihin musulunci ita ce farkon mace babu wata mace da taɓa yin mulki a tarihin addinin musulunci sai ita kafin ita babu in ka ce Bilqis lokacin kanata Abu Shams ne Bilqis rana take bautawa amma lokacin da ta ce wa asalamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin to da ta musulunta kuma annabi Sulaiman shi ma mai mulkin ta babu wata mace da ta taɓa yin mulki in ba shajaratul durr ba kuma haka biyo bayan tarihi ban taɓa jin ba domin ka ɗauko daula ta Bani Umayya ka ɗauko daula ta Bani Abbas gaba ɗayanta ka ɗauko daula ta Mamalik ɗin ka ɗauko daula ta Ayyubiya sai ka zo kanta ka je Andalus ka je ina ne duk inda ga babu wata mace da taɓa mulki ita ce mata tamkar da dubu kenan ita ce shajaratul durr to lokacin da labarin ta ya yaɗu cewa lalle haƙiƙa ta zama ita ce sarki sai mutanen Sham domin a Misir suke amma Misir da Sham ne ƙarƙashinta sai mutan Sham sai suka ƙi mata biyayya suka ce la nubai' imra'atan ala hukumina mu ba za mu yi wa mace mu baya akan ta zama sarauniyarmu ba to labari sai ya zan khalifa na ga babu khalifa yana nan na daula ta Bani Abbas yana nan kuma a suna wai duk a ƙarshen sa suke da haka a lokacin sai ya aiko da takarda sai ma sai ya dau zabi saboda ya samu topic ya samu abin da zai ce wani abu sai ya ce idza lam yakun ladaykum samata rijal sai ya aika wa mutanen Misra ya ce har in ku kun kasance 'yan dauda ne ko duk mataye ne ko a Misra ba ku da mazajen da za su yi muku mulki sai ce me fasa nursilu lakum bi rijalin min indina ya ce to mu za mu yi muku posting za mu aiko muku da maza daga wurinmu to wannan ne sai shajaratul durr sai ta tsorata kuma a lokacin sai malamai magada annabawa a Misra suka hau kan mumbarai suna ta sukan shajaratul durr suna bayanin illar mulkin mace a mahanga ta addinin musulunci suna karanto hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace lan yafalaha qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba za su rabauta ba waɗanda suka ba wa mace mulkin su ai na sha faɗar wannan yana daga cikin abinda America suka bara ai sun zan gabuntar Donald Trump suka bashi sun san shirman sa sun san zai kwafsa musu amma maimakon su ba wannan macen da suka yi takara da shi sai suka hana ta saboda su sun san illan mulkin mace ai a lokacin ya kamata America su ba mace ta tsana ita ma duk wannan ihun da suke ana danne haƙƙin mata ana waye har yau mace ba ta taɓa mulkin America ba saboda sun san akwai wuraren da ake samun wasu abubuwa na naƙasu in dai mace tana yin mulki daga sai malami suka hauka mumbari suka yi taitata yi to wannan ne yasa sai shajaratul durr ta je freezer ta yi freezer sai ta ga cewa lalle ya kamata ta sauka tunda mutane ba su karɓe ta ba a lokacin amma da yake tana da wayo sai ta duba wayancan mutum hudun Izzuddin Aibak Farisuddin Akada'i Rukunuddin Bibar Saifuddin Qutus sai ta ga a cikin su wane ne zai zama cewa zai zama mata mijinta ce wane ne ta wuro a cikin su wane ne mai sassauci wanda dai in ma ta ba shi mulkin to ita ce za ta cigaba da mulki ai shi mulki ma da haka yake ai don lokacin da mutum ma ya dandana mulki billahi lazi la ilaha illa hu an ga ya ba mulki sai ya mutu ai ka'ida sun ce dama immal qasar wa immal qabar in ka dandana mulki ko dai kana gidan gwamnati a fada ane ma jiniya ko kuma kana kabari ai za ka yi daga nan mutane malamai ka ga cewa sun dandana mulki kuma suna ta dawowa sai sun yi mulkin da ba sa son mulkin da suna ta mulkin kaza ne da wayar zaman ai mulki ai ko ni ne ma ne yasa nake neman tsare da shi ko ni ne nake gaya ma nan ai ni ma dan adam ne in na hau ni ma sai ka ce ina cewa ta zarce da an bani wani appointment na lasa na fara shan jamiya na ji ba ni da fridge akan abincina da kudin school fees din kayana na ga ne ka account ina ga kuɗi to ni ma Allah sai na ƙara dawo na mulki ai dan adam haka yake ai mulki ya kai ke mala in ka dan dana shi ba za ka rabu da shi ba in dai ka dan dana shi ba za ka rabu mulki ya kai ki laraba suka ce al mulku aqimun shi mulki ya kai ki ba shi da da ba shi da jika ba shi da relation kai mai mulkin kai ne da shi shi kake so da haka da ta ga haka sai ta ga Izzuddin Aibak shine shashasha dan dolo a cikin su sai ta ce za ta aure shi tunda mijinta ya mutu sai ta yi masa talla shi kuma da ya ga haka mai son banza da ya ga cewa zai zama shine shugaba sai ya amsa to shikenan sai ta aure shi amma ta ci gaba da zama ita ce sarauniya amma ta sauka aka ce Izzuddin Aibak shine sarkin Misra da Sham shine sabon sarki shine halifa amma fa ita ce take duk komai mun ji wancan ma jarumin ya aka cika ya lafiya kura balansana ta yi hauka wancan jarumin ma ai shajaratul duni sai da ta bitin dinsa shi mujin nata balansana wannan sullutun saurayi solo biyo da aka kawai sai ya zama sunan ne amma mulkin ita take ta tayi kuma a lokacin ne ta tsara wa Misra wani katafaren jirgin ruwa ta shirya runduna mai tarin yawa shine ta yi ustul shine katon katafaren jirgin ruwa na yaki mai karfi amma dai ayyubiyun da suke Sham su suka ga cewa su ba su yadda mamalik su yi mulki ba domin daga shajaratul dur sai tsarin canjin mulki a tarihin musulunci sai ya koma mulkin mamalik shine zaka ji ana cewa daulatul mamalik daula ce ta bayi ba su da uwa ba su da uba kawai an ɗebo su a matsayin bayi daga wasu garuruwa suka zo a matsayin sojoji da masu yin barance da masu yin hidimomi sai suka yi fawa suka shiga wajen ubangidansu shine sai suka juye sai suka zama sarakuna su ne wayancan mutum biyar ɗin da gaya ma shajaratul dur ta fara to yanzu kuma sai ga Izzuddin Aibak sai ya zo a daidai wannan lokaci to a Sham akwai burkushin zuriyar Salahuddin al-Ayyubi su sai suka ki yadda su suka ce su san ba su yadda wa'annan bayin su yi mulki ba su gidan Salahuddin al-Ayyubi su ya cancanta su yi mulki to haka ne fa shi kuma a can gefe Louis na tara yana ta shiri domin ya yaki birnin Qudus dan haka a lokacin sai Khilafatul Abbasiyya sai ta shiga tsakani to al'amura sai aka shiga tsakanin gidan Ayyubiyya da mamalik da ke Misra aka yi sulhu tsakaninsu daula ta Bani Abbas sai ta shigo ta yi musu sulhu saboda cewa me an barwa su mamalik da ke Misra birnin Qudus da zirin Gaza da Nablus su zama suna ƙarƙashin hukuncinsu su kuma Ayyubin an cire Sham daga hannun mamalik ta koma hannun Ayyubi na kaje inda aka yi wannan maslahar to a lokacin dai shi kuma Louis Rutter yana can yana tanadi amma bai sami iko ya dawo da birnin Qudus ba a lokacin ya gaza ya kasa cimma wannan buri nasa to shikenan sai ya janye rundunarsa daga Filistino sai ya dawo Turai to daga nan ne ƙarshen dukkan wani yaƙi na kurose a basa Siriya ya zama ya zo ƙarshe duk da cewa akwai wani ɗan yunƙuri da aka yi aka kawo ƙasar Tunisiya amma haka bai haƙan ɗan kurusai bai cimmurwa ba ƙabilun Laraba suka haɗa kansu suka yaƙe su a can dai shi Louis na tara ya mutu da baƙin ciki bai iya cin birnin Qudus ba aka ɗauko gawarsa aka kawo ta izuwa Faransa inda nan ne garinsa da baƙin cikin wannan abu ya mutu don haka a lokacin ita kuma shajaratul dur tana nan tana auren Izzuddin Aibak tana juya shi ka san yau gare ka gobe da ɗan uwanka in kai ne yau ba kai ne gobe ba in yau ka kake juyawa gobe kuma za a juya ka sai Izzuddin dama mijinta ce ne kamar daga yanku sai ya kyalle ido sai ya hango wata yarinya kyakkyawa an ce yar sarkin Musalci to sai a ɓoye sai ya aika yana so ya aure ta a matsayinsa na sarkin Misra da Qudus sai ya aike wa sarkin Musal yana neman auren Esa sai tsohuwa mai ran ƙarfe shajaratul dur sai ta ji labari sai haka wannan abu sai bata mata rai shine sai ta yi makirci an ce ita ta kashe shi da hannunta, wasu kuma suka ce a'a ta zuga wasu daga cikin mamalik ne suka kamo shi, don haka ita ce dai ta kashe shi. To a lokacin sai ta ƙara zama sarauniya, ta ƙara mulki, ya ƙara dawowa hannunta. Shi yasa duk mutumin da ya mulki ai ba wani sai ya zauna a garin, in ba haka dole ya tayar da su fitina. Ai duk abin da yake hanga kenan, ya ji daɗi ana masa jiniya ana cewa shi ne, to kuma lokacin da ba shi ne fa dole ta shi ma fa sai ya zama wannan. Ka ji ta ƙi ta zauna lafiya shajaratul dur. Bayan haka sai ta ƙara hawa mulki, to amma sai ta ƙara waiwayawa a wa'incin mutum huɗun saura uku, saura Saifuddin Qutus, saura Rukuniddin Bibar, saura Farisuddin Aqda'i. Sai ta ga Rukuniddin Bibar da Farisuddin Aqda'i shi ne bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne. Sai ta ga cewa wa'annan ma ba su latsa ba, sai ta ɗauke hasu da gare su, sai ta zo wajen Saifuddin Qutus shi ne mai ɗan dama dama, to amma shi ma idan sakar yake. Sai ta ce za ta aure shi, sai ta dakata, sai ta yi niyyar ta yanda ta yi wa Izzuddin Aibak. Sai ce ai shi Izzuddin Aibak yana da ɗa Ali, kuma ya yi wasiya Aliyu ɗansa shi ne zai gaje shi. Wannan abin sai wa shajaratul durri baƙin ciki, abin ya ɓata mata rai. To wannan ne shi ne abin da ya yi. To a lokacin ne sai tasirinta sai ƙasa. To kuma dama akwai tsohuwar matar Izzuddin Aibak wacce da shajaratul durri ta aure shi ta wulaƙanta ta, dama abin ya nemi ta ciwo, ita ma sai mulkinsu ya zo sai ta samu dama. Don haka shi ne sai ta haɗa baki da Izzuddin, ta haɗa baki da Saifuddin Qutus wanda ya ce Ali ne zai mulkin. Sai ta ce da Allah tana so a ba ta shajaratul durri ta ɗauki fansa. Malaman tarihi suka ga cewa lallai haƙiƙa wannan shi ne, sai suka kamo sai fa'arsala Qutus man ya ataqilaha, sai ya sa shi Qutus sai aiko wanda zai je ya kamo ta. Sai aka tura mata EFCC fa jama'at jawahiraha, sai aka tattaro gwalagwalanta, za a fara tatse ta kenan. Ka san dama haka ake, ana so a karye mutum, to shi kenan sai ga meye tara zai campaign meye da shi, sai a ce to ai dama yayi sata, sai a dakile shi. Ai a Najeriya haka ake, sai a karye mutum in ya zama dan adawa sai ya kasa komai. To shi ma Izzuddin Saifuddin Qutus haka yi, sai ya aike sai ya tattaro wannan gwalagwalanta aka kwace su. To shi kenan summa alƙalƙabdu alaiha, sai ya sa aka kama ta. Fatalabat, sai ita wannan mata matar Aibak sai ta ce da Allah an yatruka amra halaha, ya bar mata ta yi abinda ta ga rama da ita. Fa jama'atul jawari, da ta ga aka aka ce ga shajaratul durri nan da yake ga abin da ga rama da ita, ita kuma sai ta tattaro bayi mata. Waja'alna yadribnaha bil qabaqibi, su kuma sai suka fara dukan da, sai suka dauko al qabaqib, jam'i ne na takalmin katako, wani takalmi ne amma na katako ne. Sai suka fara dukan da suna kwankwatsa mata wannan takalmi hatta matat Allah sarki shajaratul durri, har sai ta mutu. Haka ta mutu Allah sarki, duk wannan sha'anin da ta yi kaji yanda ta yi ta mutu. Sannan kuma sai aka jefa ta min sharfatil kasari ila kandaga, aka yi mata kisan wulaƙanci, aka jeho gawata cikin wani rami daga can bene na katangar gidan sarki, aka cillo ta wani rami ta kase. To shi ne sun maja aljunud, sai sojoji suka zo runduna. Fadafanuha, sai suka binne ta. Wa haka za kanat nihayatu shajaratul durri, haka nan ƙarshen shajaratul durri ya kasance a shekara ta 655 ta hijira, shekara ta 1257, wanda lalle mu abin da za mu kalla janibin alkhairi za mu kalla na wannan mata, ta yanda ta tarwatsa wancan lois na tara ta haramta masa ya je ya mamaye baitul maqdisi. Lalle shajaratul durri a ɓangaren alkhairinta ya kamata a jinjina mata, duk da musulma ce mu ba abin da ta kifan mana, ba abin da ta ɓaran mana, sai mu ce Allah ya jiƙanta, Allah ya mata rahama. Wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi. Idan mun koma ɓangaren tafsiri yau cikin yardar Allah, za mu tashi aya ta 47 zuwa 48 a suratul nisa'i arama mai Allah yake cewa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم وانا آية من البركة tana da alaka da ayar da ta gabata kai ka ce ma a hada suke manufofin su iri daya ne domin tana lizumtawa ahlul kitabi akan su yi aiki da abin da suka sani su yi imani da alqur'ani domin imanin su da at-taura lalle yana bukatuwa akan su yi imani da abin da at-taura take gazgatawa wato alqur'ani wanda dalilin saukar wannan aya Muhammad ibn Ishaq babban malamin tarihi ya fitar daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana da manyan malaman Yahudawa daga cikin su akwai Abdullahi bin Suriya da Ka'ab bin Asadin sai yake cewa da su ya ma'ashara Yahud ya ku taron Yahudawa ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslimu ku musulunta fa wallahi innakum lata'lamuna yace wallahi na rantsa da Allah ku kun san annal ladhi ji'tukum bihi haqq cewa abinda nazo muku da shi gaskiya ne yace kun san haka fa qalu suka ce ma na'rifu zalika ya Muhammad suka ce ya Muhammad mu ba mu san haka ba wajahadu ma arafu suka yi inkari akan abinda sun san shi suka nuna ba su san haka ba wa asarru alal kufri suka ci gaba da tafiya akan kafirci shine sai Allah sai ya saukar da wannan aya wacce yake umartar ahlul kitabi akan su yi imani da abinda ya saukar na daga alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa ya ayyuhallazina utul kitaba wannan kira ne ga yahudi da nasara ma gaba daya dan allazina utul kitaba akwai yahudi akwai nasara sune waɗanda aka ba su littafi aka saukar musu da littafi yahudawa an saukar musu da littafin at-taura wanda annabi Musa ya saukar da shi ya zo da shi su kuma nasara an saukar musu da injila to anan Allah yana kiran yahudawan ne sai ce ya ayyuhallazina utul kitaba ya ku taron yahudawa aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar da shi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato alqur'ani kenan musaddiqan limama akum ai shi alqur'ani mai gaskasawa ne da abin da yake tare da ku na daga taura domin alqur'ani yana karfafa annabcin annabi Dawudu da annabi Sulaiman da annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim da wasunsu alaihi wassalam wanda dama littattafan nasu su ma abin da suke bayani kenan to me yasa ba za su yi imani mabiya waɗannan annabawan daga cikin su akwai yahudawa me yasa wai ba za su yi imani da alqur'ani bane me yasa ba za su yi imani da manzancin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama tare da ya zo da littafin da yake gazgata abin da yake tare da su wanda ya dace da addinin annabi Ibrahim wanda yake tsayuwa akan tauhidi me yasa ba su haka to daga nan sai Allah sai ya kare musu kashedi idan ba su yi imani ba to Allah zai iya canja musu kamanni Allah zai musu wal mukhalafatu da sassabawar kamanni shine Allah sai yake cewa me Allah madaukakin sarki sai ce min qabali an nada misa wujuhan fanaruddaha ala adibariha, ai ku yi imani da alqur'ani wanda yake gazgata littattafan ku kafin mu shafe fuskokin ku mu mai da su tamkar fuskokin ta koma kamar kiya kamar baya, idan a shafe, hancin a shafe, bakin a shafe, fuskar ta zama gaba ɗaya babu wa'annan hawas, ta zama dai kamar ƙeyar mutum. Ai kaga ƙeya babu ido, babu baki, babu hanci. To shine abin da Allah yake nufi nan, shine min a wujuhan fana ruddaha ala adbariha, sai mu mayar da ita kamar ƙeya, wanda wannan shine ra'ayin Abdullahi bin Abbas. Ko kuma Allah sai ce mu halakar da su, mu shafe su, shine auna la'anahum kama la'anna ashaba safti, mu tsire musu, mu shafe su, mu mayar da su burruka kamar yadda muka yi wa ashabu safti ma'abota su ranar asabar, ta yadda Allah ya mayar da su burruka, ya mayar da wasu kuma alhanzir. Wanda ashabu safti su ne wanda Allah ya ce kada su yi su ranar asabar, to sai suka koma suke dabara kuma wai za su yi wa Allah wayo, Allah kuma ba ya masa wayo, sai suke yin farautar, an ce sai suka dinga yin ramuka, idan su in ranar asabar ta zo sai kifayen sai su fito ga gansu makil, to sai suke musu wani kwari-kwari yanda idan sun shigo sai su fada sai su kasa koma, to kaga sun yi farauta kenan. Ranar Lahadi kuma sai su zo sai su kama wannan kifayen, ai sun saba wa Allah. Shikenan an ce ranar Juma'a sai su sa wannan tarakuna, to idan ranar Asabar ta yi sai su fada wannan tarakuna, sai kuma ranar Lahadi sai su kwashe su, to shine sai Allah sai ya mai da su burruka, shine su, to kada Allah ya mai da su haka, su yi imani da alqur'ani, su yi imani da littafin da Allah ya sauka wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kafin a shafe fuskokin su su koma kamar baya, kamar ƙeya, ko kuma a mai da su burruka, ko a mai da su alhanzir. Wa kana amrullahi mafa'ulan, ai lamarin Allah ya kasance zartacce ne, la mahalata zai kasance. Shine Allah idan ya ce kun fayakun, da ya ce abu kasance sai wannan abun ya kasance, ba wanda ya isa ya hana Allah abin da yake so. Wanda wannan shine ta yanda malamai sun samu sabani dangane da abin da ake nufi da wannan aya, shine shin min qabali, Allah dai ce kafin mu shafe fuskar su mu sanya su kamar baya, shin ana nufin ta zama kamar ƙeya kamar yadda muka faɗa ra'ayin Abdullahi bin Abbas, a cire hanci da baki da gira da idanuwa, haka ake nufi ko kuma ya ake nufi? Akwai maganganu guda biyu. Akwai ruwaya daga Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu yace min qabli an nadmisa, ai min qabli an nadillakum, ba wai ana nufi haka ba, kafin mun batar da ku, bata yake nufi, in Allah ya shafe musu kamar Allah ya shafe mu basirar su kenan, su zama bata, ba wai a shafe musu fuskar su ta zama kamar kiya ba, ma'anar abun ake ba wai hakikanin abun ba, wannan ana buga misali ne cewa idan ba su yi ba Allah zai musu hukuma sai ya kwatar da su. Shi kuma kata da yace ma'anarsa ai za a mai da su kamar dai tafsirin Abdullahi bin Abbas, ta koma kamar kiya, Allah ya tafiye musu da hanci da labbuna da idanuwa da gira da duk abin da yake, yace wannan shine ma'anar ma abin a wurin ahlul lugha, ma'abota harshen Larabci. To wannan shine abin da wannan aya take nufi. To bayan da Allah ya yi wa al-kitabi alqawari, ya gargadantar da su a bisa kafirci, ya tsoratar da su in ba su yi imani ba ga irin azabar da zai musu, a nan sai Allah yake bayyana narko a kan kafirci da shirka, a kan cewa shirka ba ƙaramin zunubi ba ne. Allah ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, ai Allah baya gafarta wa duk mutumin da ya yi mutu yana tarayya da shi, amma Allah yana gafarta wa duk wani zunubi da yake bayan shirka ne liman ya sha'uwa, amma ga wanda Allah ya ga dama daga bayansa. Allah sai ya ce wa mai yi shirik billahi, duk mutumin da ya yi tarayya da Allah da wani, ya riƙe wani gunki ko ya riƙe wani makaluki a matsayin Allah, faqad iftara isman aziman, lalle haƙiƙa ya ƙirƙiri zunubi mai girma. Shi yasa Imam Tabari Shehul Mufassirin rahimahullahu ta'ala yace qad abanat hadhihi al-aya, wannan aya ta bayyana ta fayyace anna kullu sahibi kabiratin, cewa dukkan wani mutum da yake aikata babban laifi, duk laifin da yake aikatawa duk girmansa in dai ba shirka bane, fa fi mashi'atillahi, yana cikin mashi'ar Allah, abinda Allah ya ga dama in sha'a afa anhu, in Allah ya ga dama yayi masa afuwa, wa in sha'a aqabahu alaiha, in Allah ya ga dama zai masa hukuba. Amma sai Imam Tabari yace malam takun kabiratuhu shirkan billahi, mutukar wannan babban laifin nasa bai zama shirka da Allah ba, in dai ba shirka bane, wanda wannan shine abinda Imam Tabari ya faɗa. Wasu malaman suka ce Allah ya bayyana haka ma a cikin wata aya, Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, man yi tafsirin wannan aya wacan shekarar, nukaffir ankum sayyi'atikum, in kun nisanci manya-manyan zunuban da aka hana ku, Allah ya ce sai mu kankare muku ƙananan zunubanku. Don haka Allah yana gafarta ƙananan zunubai ga wanda ya nisanci manyan zunubai. Mu san wannan ka'ida tana nan, su manyan zunubai fa kada ka yaudaru, ba fa abin da yake kankare su sai tuba, saboda wannan ayar. Lalle haƙiƙa wanda wannan shine abin da Imam Tabari yake so ya faɗa. Kuma wannan aya malamai suka ce ta yi takasisi, ta keɓance waccan ayar da Allah ya ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah ya ce ya ku waɗanda suka zalunci kansu, ya ku waɗanda suka yi israfi, suka je suka dinga aikata laifuffuka da zunubai, Allah yake faɗa ce la taqnatu min rahmatillah, kada ku tsiba haso daga rahmar Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai gaba daya, gaba ɗayan su. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle hakika shi mai gafara ne mai jin kai ne. Malamai suka ce to wannan ayar an yi takasisin ta banda shirka, shine wannan aya sai ta ce nan Allah ya ce ayya gafiru dhunuba jami'a, yana gafarta zunubai gaba. To kada ka dauki wannan aya ka ce a'a, waccan aya ta ce banda shirka, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah baya gafartawa idan an yi tarayya da shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi sai ya karanta a bisa minbari, ya karanta wannan aya a bisa mutane, sai wani mutum ya tashi wurinsa yace wa shirku billahi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ha shirka ga Allah, shi ma Allah zai gafarta shi, tunda ya ce kada ku ɗebe haso daga rahmar Allah, Allah yana gafarta zunubai gaba daya. Sai wannan mutum yace wa shirku billahi, ha shirka da Allah, fasakata, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru, summa qama ilaihi, sannan ya ƙara tashi zuwa garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala yace ya rasulullahi, ya manzan Allah, wa shirku billahi ta'ala, ha shirka da Allah, fasakata marrataini aw salasan, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada amsa ba, yayi shiru so biyu ko so uku. Fa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan aya sai ta sauka, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah baya gafartawa wanda yayi tarayya da shi, amma yana gafartawa abin da yake ƙasa da shirka ga wanda ya so. Wanda wannan aya sai ta shafe waccan wannan aya ta qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Shi yasa Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yace ma fil qur'ani ayatun ahabbu ilayya min hadhihi al-aya, yace duk cikin Qur'ani ba wata aya mafi soyuwa a gare ni kamar wannan aya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wanda wannan aya ta nuna mana girman shirka, cewa shirka ba a gafarta masa, kuma Allah yana iya gafarta wa ragowar zunubai duk mai shirka Allah baya gafarta masa zancan ka saka shan shirka da rabarabanta munjita tun a farkon wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wanda ina ganin duk da muna da minti biyu sai mu tsaya anan in kuma akwai tambaya mu amsa ta ira wannan yawa alama akwai tambaya ko to bismillah
wannan mai tarayya ce assalamu alaikum malam dan Allah menene hukuncin motsa dan yatsa a cikin tahiyya kuma malam yaya ake motsawa
hukuncin motsa dan yatsa a cikin tahiyya wannan yana daga cikin sunan sunna ne na sallah kuma yazo a sifar sallar manzo sallallahu alaihi wasallama akwai ruwaya guda biyu akwai wacce take motsa ko kai haka 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 shine hazi sufa bi tarik haka ko da sauri ko haka tarik din yayi sannan akwai ruwaya da take kawai ana tsayarwa ne haka ba a motsawa to duk wanda kai ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka motsa shi ko ka tsayar baka motsa ba duk wannan sunnoni ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
tambayar da bi take cewa malam menene hukuncin rina gashi a musulunci
rina gashi a musulunci inda lalle ne ya halatta mutum ya rina gashinsa yi masa lalle wannan ittifaqan tsakanin malamai wannan halak ne saboda furfura ta fito masa sai ya sa lalle kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk da shi ba shi da furfuran ma da yawa furfura 13 ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka zancen dayin malamai da yawa jamhurin malamai suka ce haramun ne mutum ya dauki ainihin baki saboda furfura ta fito masa ya samar da gashin ya mele shi baki a wajen jamhur da malamai da yawa duk da wasu kaɗan daga cikin malamai suna ganin zai iya yin dayin ɗin ai an rawaito baban Abubakar Siddiqu radiyallahu ta'ala anhu Abu Quhafa lokacin da aka je fatahu Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi da kansa yayi fari fat burfura ta bebe shi yace wannan gashin fa yace zai rina shi ya mai da shi ba fari ba to yi ne wasu suke istidlali akan cewa ai tunda ya bada wannan kofar za a iya canjawa amma dai gaskiya abin da yake na daidai shine hadayin haramun ne domin kai ma salo ne daga cikin yaudara musamman namiji musamman dan kamsiniyat wanda ya fara kaiwa shekara 40 zuwa 50 in zai je kada zai wata yarinya wayo ha kawai ta dauka kai saurayi ne bakin gashi ne da kai wannan coge ne in mutum zai wannan to haramun ne yazo da shiga ta yaudara domin ya rufe furfurarsa ko shi a ganshi shi ai saurayi ne da yawa akwai mutanen da suke wannan wanda gaskiya ra'ayin malamai jamhur sun ce haramun ne mutum ya dayin da baki in dai ba da ja ba amma akwai malaman da suke ganin cewa hakan za a iya yi amma kaga in aka zo kuma a babin yaudara shi kuma wannan haramun ne shi sa a wajen aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa al-mugira bin shu'ba matan nan da zaka aura ka je ka kalle ta ka kalli jikinta da abin da zai jawo ka aure ta me kake so a jikin mace to ita ma mace kamar yadda mace take burge ka ita ma haka namiji yake burge ta ita ma wata bata san mai furfura wallahi to kaga lokacin da kai dayin kamar yadda kai ma te ma a cucu maza ka dauka gashi ne da ita baka ce ta yi bulitin ta koma fara ka dauka fara ci to maza ma suna wannan yau jarar sai mutum da haka in kana so kuma ka je da confidence ɗinka in tana son ka da furfura ka taso ka da furfura dama masu hikima sun ce wani yace fa in tasaluni anin nisa'i fa innani in kun tambaye ni akan mata ni ku ce min ni alimun bi adwa'ihinna dabibu ni na san maganin mata duk cututtukan mata na gane su sai ce yuridina sara almar'i haisu alimnahu duk inda mata suke so abin da suke so a wajen namiji kuɗi ne kawai me kuɗin ka me matsayin ka me capacity ka a wajen kuɗi abin da suke bukata kenan yuridina sara almar'i haisu alimnahu amma sai ce me wa sharhu shababi inda hunna ajibu amma a wani lokacin suna duba samartaka suna son saurayi dan ta masu dan kwalisa wanda saurayi ne to mata ƴan mata budurwai suna son saurayi su ma sun buzo su auri saurayi kamar da kake so ka fi so ka auri budurwa kai ma sai yace idza shaba ra'sul mar'i aw qalla malu ka ji mahallin shahid idan kan mutum ya furfura ko ya zama ba shi da kuɗi kuɗin sa suka zama kaɗan ne shi ma janumu nitse ne in ya je ta nitse ba za su je gaba daya sai ce to falaysa lahu fi wuddihin nasibu irin wannan namijin ba shi da kaura ba shi da rawo a wajen mata wayannan mutanen bin su mata suna wahala da su mutumin da ya tsofa da ya aure ba ko ya tsofa ya je yana neman yara kanana to suna buga masa rodi ne suna cizguna masa ne baya samun shiga a wajen su ko kuma saurayin ne amma kuma ba shi da kokabo to wayannan abubuwa suna wahala da mutum sai dai sa'a to kaga shi in harka ne an ce mana idza shabara asl mar'i in kan mutum ya furfura ba sa ba shi class to kai ma in ka tashi neman aure gaskiya ka je da furfurarka ka je ta gani kuma furfura wata ai show ce ne da wata wallahi furfura take so akwai ta ce ita ai furfura take so kawai dan wannan gashi gashi ne ita ka san kowace mace akwai abin da take so wata kawai tausayin ka za ta ji tana ji kowace tana son ka sai kai mamaki wani ga kuɗi ga birni ga matsayi ga capacity ga waye amma kawai ta kalli wani aja wani bigi bagiro bagida dandanke sai ga wallahi ita ta mace shi take so to wannan ita ce mace to wannan shine abin da yake faruwa na
tambaya ta uku yake cewa malam wani bawan Allah ya faɗa min cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kaya kala uku a ciki yace min akwai baki shin malam maganar haka take
ni dai gaskiya iya ruwaya da na sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son fararen kaya da koraye yawancin ruwaya zaka tana bayanin fari ne bayas amma haka bai hana cewa akwai sun launuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sawa din ba amma dai wa'anda yafi so shine fararen kaya shine launi na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi so sai kuma koraye sannan kuma yayi inkarin wasu kayan amma dai akwai tawili na malamai wanda suka kasance kamar jaja-jaja ko yelo-yelo ko wasu abubuwa amma dai wannan shi ma fa ba hani bane da yawa wasu malaman suna dauka wannan su haranta wa mutum ba zai sa yalan kaya ba ko ba zai sa jan kaya ba ko kaza nassin hadisin ba haka yake dubewa ba wai ya haranta bane amma dai fararen kaya sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fiso da koraye ni dai ban ji wannan ruwaya ta baka ba wallahu alamu Allah shine masani abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfani da mu gaba daya wanda suke taimaka wajen yada wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum